Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karyata zargin cin hanci da aka dora wa shugaban ma'aikatan fadarsa, wato Bajabiya Mila, wanda yake cewa mutumin kirki ne kuma mai riƙon amana. Kana a jihar Rivers kuma za mu leƙa jihar domin jin yanda halin da ake ciki a kan dambarwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar Barista Yesu Wike da kuma yaronsa na siyasa, wato gwamna na yanzu kenan da ake kira Mr. Jim Fubara. Haka zalika muna dauke da wato rahoto na musamman wanda yau Sani Shaibu Balumfaci zai kawo akan wato wasu littattafan karatu da aka samu yana dauke da wasu abubuwa na ludu da matsugo a Najeriya. Yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba, amma kafin nan ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin ƙai a Gaza, ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jirkinta yaƙin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin ƙai a cikin Gaza. Rundunar sojin saman Israela ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Israela ta kuma ce ta kai hari a wurare a Syria da Lebanon. Hare-haren kamar da Israela ta faɗa a yau Litinin an kai su ne a matsayin martani ga hare-haren da aka kai mata daga ƙasashen biyu. Dakarun tsaron Israela sun ce a yayin arangama da mayakan Hamas a yankin zirin Gaza, an kashe gwamman mayakan da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa, inda suka riƙa ƙoƙarin kai hari akan dakarun. Ita ma dai Hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin Gaza. Ƙungiyar Kare Yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a Gaza cikin makonni uku ya ɗara yaran da ke mutuwa duk shekara a yankunan da ake yaƙe-yaƙe a sassan duniya daban-daban tun shekarar 2019. Ya zuwa yanzu dai yara sama da 3,000 ne suka halaka a yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza. Wani babban bankin ƙasar Turkiya, Ziraat Katlin, ya buɗe reshi a Mogadishu, inda ya zama banki na farko daga wata ƙasa da ya buɗe reshi a Somalia tun sama da rabin ƙarni. A yayin wato ajiya Lahadi ne aka gudanar da kwarekwaren bikin buɗe bankin a birnin Mogadishu, abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi. Gwamnan babban bankin Somalia Abdulrahman Muhammad Abdullah ya shaida Muryar Amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru 50 cir da wani banki daga ƙetare ya zo ƙasar. A shekara ta 1970 ne bankunan ƙasashen waje suka tattara yanasu yanasu suka fice daga ƙasar ta Somalia. Abdullah ya ce muna maraba da wannan ci gaban da ka bankin Ziraat, lamarin da ya ce zai bunƙasa ɓangaren kuɗi na ƙasar ya kuma samar da ayyukan yi da janyo hankalin masu zuba jari. A yau Litinin, ministan harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su 8 da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanyan Jisharka ya ce ya gana da iyalan mutanen ƙasar Indiya da ke tsare, ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta yi ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai a Indiya sun rawaito cewa daga cikin mutum 8 ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar 2022, har da manyan jami'an da suka sami lambobin yabo da wani kaftin da ya taɓa jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. A cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani, Jisharka ya ce yana cike da damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin dukkan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako mutanen. Qatar dai ba ta ce ofan ba a kan batun, ba kuma sanar da janye tuhumar da ake musu ba a fili. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane da suka tarwatse a cikin gida a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9. 9 sakamakon karuwar tashe-tashen hankula rikicin yi tsakanin yan tawayen movement do 23 mars wato M23 a takaice da tsagera da ke da biyayya ga gwamnatin kasar ta demokradiyyar Congo yayi tsanani a yankin gabashin Kivu ta arewa tun a farkon watan October musamman ta yankin arewacin babban birnin kasar Goma hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu kuma suka samu mafaka a yankunan kan iyaka a kasar na cikin matsanancin buƙatar taimako don tallafawa rayuwarsu hukumar da yana ƙara ƙaimi a kokarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hankula da suka ci cinyewa a kasar ta demokradiyyar Congo An tsare wani tsohon dan Jehovah Witness bisa zargin dana wani makami mai fashewa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ya raunata wasu sama da 50 a yayin wani taron ibada a kudancin India kamar yadda hukumomi suka bayyana a yau Litinin da ruruwan yan gani da ido da suka hallara a jiya Lahadi wajen wani babban taron ibada na kasa a garin Kalamaseri da ke jihar Kerala suka shaida yadda fashewar ta afku yan sanda sun gano wanda ake zargi mai suna Dominic Martin wani tsoho mamba a Jehovah Witness da ya wallafa a wani faifan bidiyo a shafin Facebook yana bayyana ɗaukar alhakin kai harin kafin daga bisani ya miƙa kan shi ga jami'an 'yan sanda Martin ya bayyana a faifan bidiyon cewa ya kai harin ne saboda yana ganin tafarkin na Jehovah Witness kuskure ne
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla A daidai lokacin da rahotanni suka karaɗe wato kafafen yada labarai a cewar wato cewa za a cire shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Mr. Femi Bajabiya Mala saboda zargi-zargin cin hanci da rashawa da magudin gudanar da aiki yau kafin jagorancin taron majalisar zartarwa shugaba Tinubu ya fito fili ya ƙaryata jita-jitar kamar yadda ministan yada labarai na ƙasar Najeriya Muhammad Idris ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa bayan taron majalisar ministocin.
Shugaban ƙasa yau lokacin da ake taron majalisar zartarwa ya ɗauko maganar ya ce shi kafin ma a je ko'ina yana son bayyana ma 'yan Najeriya cewa shi Femi Bajabiya Mila wato shugaban ma'aikatan fadarsa shi ya amince da shi wato shugaban ƙasa ya amince da shi kenan. Kuma duk wa'annan maganganu da ake ta yi jita-jita ne shi bai yarda da maganganun nan ba saboda haka da Allah a yi watsi da wannan magana shi yana nan ya yi da ma'aikacinsa Femi Bajabiya Mila kuma zai shiga da aiki da shi ya kuma yi ƙari da cewa shi harka na rayuwa na mulki ko ma wani iri ne Allah ne kawai baya kuskure a ɗan adam yakan yi kuskure saboda haka shi duk lokacin da aka kuskure zai dawo ya amsa ya ce an yi kuskuren nan kuma ya nemi a yafe masa dan a yafe ma juna dan a ci gaba amma a ce wai mutum kawai ya ce shi abin da ya yi shi kenan ya zauna ba daidai bane bai yi da wannan ba
to amma abun dole kai shine shi shugaban kasa ya yi bincike akan zarge-zargen da aka yi mai Femi Bajabiya Mila tun da bayan maganar cin hanci rashawa an yi maganar yana hana wasu hudda ko mu'amala da shugaban kasa kamar yan kabal suna ruwa da tsaki wurin shinge gwamnatin tarayyar Najeriya daga waɗanda suka mara mata baya
tun da kaga shi shugaban kasa ai kaga na farko shi wato amintaccensa ne ma'aikacinsa ne shi ya zaɓe sa shi ya sa su yi a kujerar nan in kuma aka yi magana a kansa kafin ya fito ya wannan magana ai kaga an kwana biyu ana ta irin wannan kece kuce tun da har yanzu ya fito ya ce shi bai yarda da wannan maganganu ba kenan yayi nashi binciken kenan kuma yana ganin kamar duk mankazahin da ake mashi Femi Bajabiya Mila wato ƙarya ne kenan bai yarda da haka ba
akwai abin da kake ganin gwamnatin za ta yi domin ta ƙara gaskata haka domin wasu tuni sun fara cewa baiwa ai dama shugaban ƙasa ya fito ya nuna gwamnatinsa akwai irin wannan ɓarakar domin zai iya dakushe kima da darajar gwamnatin
eto ai yana iya yiwuwa gwamnati ya ce ba zai fito ya iskanta magana ba amma kuma na iya kuma ya kin ma yin magana gaba daya da kaga ya fito ya yi magana ai kenan ya yi binciken nasa kuma binciken ya nuna masa cewa labarin da ake gaya masa ko kuma ake ta yadawa wato labarin abinda Hausa ke cewa ganzon kurege ne ba magana ba ce tabbatacciya ba zai zo kawai filin majalisar zartarwa haka ba dauki magana ya yi ta haka har ya ce shi ya yarda da shugaban ma'aikatan fadarsa ba idan bai nasu bincike ba kuma ai ba wai tambayarsa aka yi ba shi da kanshi ya dauko wannan magana kafin ma a fara tattauna a wannan zauren.
To kun yi matsayi cewa za a yi wani taro na bita na ƙara jima ilimi ko ba da horo na musamman a tarukan da za a yi na majalisar zartawa ta Najeriya. Yaushe za a yi wannan taron kuma menene muhimmancin shi ga sabuwar majalisar da aka kaddama kwanan nan?
To gaskiya ne za a yi wannan taro, za a fara shi ranar Laraba wannan mai zuwa, za a kuma ƙare shi a ranar Juma'a nan fadar shugaban ƙasa. Akwai babban zaure da ake irin wannan zama, akwai ministoci da aka daɗa guda 48, akwai kuma masu ba da shawara da shugaban ƙasa da manyansu da ƙanansu da wasu makarban gwamnati wanda ake ganin su cancanta a samu irin wannan fahimta tasu. Wato irin wannan taro shi amfaninsa yakan kawo wato fahimta ne sosai. Yawancin ministoci sun zo daga wurare daban-daban, ya kamata a zo a zauna a yi muhawara shin kowa da yanzu ya san manufan gwamnati, to ya za a yi a cimma wannan buri ko kuma wannan manufa na gwamnati. To amfanin irin wannan taron kenan a zo a ƙara magana ilimi, a yi bita a sabanta kuma mu'amala domin a samu haɗin kai domin burin cika alƙawarin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa a wannan tattaunawa da minista. A shirinmu na baya mun bayyana muku cewa wani sabon rikici ya ɓarke a majalisar dokokin jihar Rivers, yayin da majalisar ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar Simfabura, wato da kuma shugaban ainihin majalisar da ake kira Edison Ehia. To yanzu bari mu leƙa jihar Rivers domin jin halin da ake ciki bayan da muruwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar Barista Yesu Wuke da kuma yaronsa na siyasa wato gwamnan jihar Mr. Sim Fubara. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Rikicin siyasar jihar Rivers da ke yankin Niger Delta mai arzikin mai ya bayyana yanzu karara sakamakon wata sabuwar dambarwa da ta kunno kai musamman tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Rivers kuma minista a yanzu wato Barista Yusuf Muke da kuma yaronsa na siyasa da ya kafa a matsayin gwamna a jihar ta Rivers a zaben shekara ta 2023 wato Musa Similaye Fubura. Rikicin da ya samo asali ne kamar yadda bayanai suka tabbata na son rai a siyasance da ake zargin mai gidan nasa wato Barista Yusuf Muke da nada wasu mukamai da kuma tafiyar da wasu ayyuka na fadar gwamnatin jihar ta Rivers kama daga daren jiya zuwa safiyar yau Litinin. Jama'ar jihar Rivers musamman ma na cikin birnin Port Harcourt ba su runtsa ba sakamakon wannan dambarwa da ta hada da harbe-harbe da feshi na ruwan zafi da aka rika yi wa jama'ar jihar Rivers musamman yan zanga-zanga da ke goyon bayan gwamnan jihar ta Rivers. Ga ma abinda 'yan zanga-zangar ke cewa.
Well, Rivers people are shocked over the story making the round that the executive governor of Rivers.
Wannan yana cewa ne sunana Saroni. Jama'ar jihar Rivers sun kadu matuka da samun labarin cewa ana shirin tsige gwamnan jihar ta Rivers Musa Similaye Fubura. Mutum da ya tada hankali matuka kuma abin tambaya nan shine me yasa za a cire gwamna a yanzu haka kuma a baya an dakatar da wasu 'yan majalisa guda biyar waɗanda ke goyon bayan gwamna. To wannan abin takaici ne, sannan mu kuma jihar Rivers muna cikin duhu, wannan ba ci gaban demokradiyya bane. Shi kuwa wani da ya jikkata yace yana cewa ne sunana Daniel an kaiwa tawagar Muhari sakamakon muna gudanar da zanga-zanga da goyon bayan gwamnan jihar ta Rivers. Wannan ba ci gaban demokradiyya bane kuma ba a son demokradiyya ta ci gaba a wannan dan tsinken lokaci. Ni kaina dai na sha da kyar domin na tsallake rijiya da baya daga bisani an auno wasu ɗan bindiga suka yi harbin mai kan uwa da wabi. Tuni dai masu sharhi akan harkokin siyasa suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja.
Ta siyasar mu ta Najeriya ba ka raba ta da siyasar Ubangida. Har kullum idan aka wayi gari wanda yake da Ubangida suka fara samun takun saka dangane da wato abin da Bature yake cewa interest, aka fara samun takun saka a nan, to sai kaga irin haka ya fara faruwa. To irin siyasar da ke faruwa a Rivers ba za ta yi bamban sauran abubuwan da suka faru a baya a wasu jihohi ba. Ma da fara ba mu irin wannan siyasa ta Ubangida ba. irin wannan yanayi ba za a kawo ƙarshensa ba, haka zai ci gaba. Amma abin da ya kamata mu gane shine, idan ba a bi ka'ida dangane da tsige gwamna ba, to ko da an tsige shi a yanzu kotu za a iya warware wannan al'amari kamar abin da ya faru a jihar Plateau shekarun baya lokacin Dariyar Sina.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku bar mu shakata da wannan faifan.
Kayan yara gobe na nake ci.
Kayan yara gobe na nake ci.
Kaji kallon guna san za faɗi yake shata gobe na yake ci.
Kayan yara gobe na nake ci.
Inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na kaga malo kana na zan ya shata. Masozoa, open koye open, masozoa, gona koye gona, lebura kan, hanya koye aiki, aya uko wane gumina yekechi.
Kaya yara gumina nekechi.
Idandai kaga mchumbisa mota, kanaka suchura, kachawa yana inyangana entoku, na chabata gumina yekechi.
Kaya yara gumina nekechi.
Se ansha uya kansha.
Dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu ko lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman.
A Najeriya, hankalin iyaye masu kula da harkar ilimin yaransu ya dugunzuma. Sun fara hayaka sabili da wasu daga cikin manyan littattafan darussa, wato textbooks na yan primary da na secondary. Sun kunshi wasu bayanai da darussan da aka saka da suka jibanci al'aura da jima'i, maɗigo da kuma luwaɗi. Misali, a na lissafi, kororon roba guda biyar a tara da biyar. A kimiyya kuma an yi bayanan amfanin da ake yi da kwaroron roba wajen rigakafin kamuwa da cutar sida, ga mace kuma yana hana ta ɗaukar ciki. Har wa yau akwai batun auren jinsi da kuma canza halittar al'aura, hakan duk sun sabawa addinai da kuma al'adun al'ummar ƙasar Najeriya. Shin me ke makasudin sanya waɗannan munanan ɗabi'u cikin darussan kimiyya da lissafi? Babban malami a jami'ar Kasu kuma uba ga yara da dama, Sheikh Muhammad Suleiman, wanda kuma har wa yau babban limami ne na masallacin Sarki Musulmi Bello, ya amsa wannan fatawa.
Wannan al'amari ne wanda shike a addinance al'amari ne na sirri, wanda shike ba a buƙatan wani ya san me ake ciki. Abu na biyu, mu musulmai ne, musulmai muna da ka'idojinmu da sharuɗanmu da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai. Bamu taɓa bi an yi irin wannan koyarwa an sa ƙana a cikin littafai ana koyar da ƙananan yara ba. Abu na uku, koyar da yara waɗannan a yanzu ma ba a koyar da su, ga barna da ake samu shegu sun yawa a bayan ƙasa. A lokacin da aka baki koyarwa, Qur'ani ne kawai zai iya maka maganan abin da ke faruwa tsakanin namiji da mace ba tare da kaji ya motsa maka sha'awarka ba. Amma duk lokacin da aka zo za a koyar da waɗannan abubuwa, to za ka ga cewa yana motsa sha'awa, kuma daga nan za a samu abubuwa da za su zo su cakuɗe. Na uku, ne al'adunmu ba su yarda da wannan ba. Shi yasa ma tun da aka tsara Najeriya sai aka yi Northern Nigerian Education, ya sha bamban da shauran ko'ina. Aka yi kotuna na Northern Nigeria sun sha bamban da na ko'ina. Kenan wakilanmu da suke majalisu da shauran sun je ne su wakilce mu, su wakilci culture ɗinmu, al'adunmu, su wakilce mu a addinance. Saboda haka ba mu yarda a je a saka wani abu da zai zo ya kawo ya sake gurɓata mana, ya kawo in shegu suka yi yawa a ƙasa. To tattalin arzikin zai yi ƙasa, domin za a samu mujirmai, za a samu 'yan fashi, za a samu a hakan ma ga halin da muke ciki. saboda haka abu ne wanda yake addinance ba a yadda da shi ba a al'adance ba a yadda da shi ba al'adar su daban tura suna so su yi yafi in kuma akwai bangaren suke so a Najeriya Najeriya kashi uku ce wannan da suke so su aje a musu akwai wanda su ba ruwan su ko dashe gene ko wane ne ba su dan ba amma mu a musulunci ba mu yadda da wannan ba
Sheikh Muhammad Suleiman babban limamin masallacin sarki musulmi dole
damuwar iyaye ta sanya aka gabatar da wannan batu a majalisar wakilai ta kasa da yake goyen bayan a dauki matakin akan wannan al'amari dan majalisar wakilai mai wakiltar Kaduna ta Arewa cewa
Mr. Speaker, my name is Mohammed Bella Rufai. I represent the people of Kaduna North. But Mr. Speaker, as you said in our generation, I will get personal and tell you that I moved my daughter from a school whose name I will not mention for obvious reasons. When I found out at the nursery level, they thought it was okay for bathrooms to be shared. I studied in America for a long time. And one thing that kept me grounded, and I'll speak for Nobushagaya, is because of our culture, going to Islamic school from the Christian side, going to Bible school. And when we were there, we respected their cultures and their ways. A World Cup was done in Qatar, and Mr. Speaker, you know the scandal that followed it. And all the Qataris asked for was for their values to be respected.
Honorable Mohammed Bello El-Rufai, cewa ya shugaba na cire diyata daga makarantar da ba zan faɗi sunanta ba sabili da makarantar suna bari ɗalibai fiye da biyu su shiga ɗakin wanka ɗaya su yi wanka su yi abin da duk ma za su yi wanka su fito wanda hakan ya saɓawa al'adunmu da kuma addini ya ce na daɗe ina karatu a Amurka daga Islamiya ya zuwa makarantar koyon Bible kuma dukkan ɗalibai muna mutunta addinan juna ya kuma bada misali da kasar Qatar wacce ta dauki bakuncin gasar kwallon kafa ta duniya inda ta shimfidawa FIFA wato ka'idojin da take son a mutunta mata kuma hakan aka yi a ƙarshe sai gashi da jami'an ƴan wasan kwallon da kuma ƴan kallo daga sassa daban-daban na duniya kowa ya gamsu da yadda aka gudanar da al'amarin cikin mutunci da darajarsa al'adun kasa saboda haka yace wannan babban darasi ne da ya kamace kowa ya mutunta al'adun duk inda ya tsanka ya kanshi
sunana Gloria Usman wayannan abubuwan gaskiya muna jin su kuma in ba mun yi hatara ba abun zai zo ya zama mana wani abu tun ba ga mu a arewa ba yaya za a yi a ce wai littattafai na yara aji hudu zuwa biyar ana ce wai soso condom plus soso condom dama yaya muke fama da tarbiya a yanzu da social media ya fara babbata yara gaskiya a addinance da al'adance bai kamata ba ni roko na shine duk wani mai ruwa da tsaki gwamnati na farko mu iyaye na biyu su wa'innan da aka fara a makarantunsu in littafi kamar haka ya zo makarantar ka to ka reporting ma ce jami'an tsaro don gaskiya wannan abun ba karamin illa zai yi ba ne ai yanzu kamar gwaji ne in an yi makarantu biyar a cikin dubu in ba a ce komai ba za su kai goma nan gaba kuma za su ce to gashi mun ba takardun nan ma kyauta ba sai kun saya ba gaskiya ya kamata a yi wani abu akai
shin ko yaya shugabannin addinai ke kallon wannan lamari
sunana pastor doctor Yohana YD Buru shugaban kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai da kristoci da sauran mabawanta addinai a Najeriya karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria ina kuma aiki Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna a maganan ilimin jima'i da ake so a sa a koyar a makarantar primary ko secondary school akan cewa wata rigankafi ne ga matasan mu ko yaran mu dake primary school ko kuwa secondary school wannan fa akwai hatsari ko da shi an yi bayani akan cewa ya kamata yi rigankafi ne domin akwai kafin yada labarai na zamani wato social media yara su iya je su kalli irin wannan abubuwan da ke ciki ko su koya ma ba tare da iyayensu ko ko an koya musu a makarantu ba akwai alaman gaskiya wannan abin amma ai ba nan ne gizo ke saka ba al'adunmu addininmu irin tarbiyyar da aka yi mana da kuma tsarin dokokin Najeriya duk wannan abubuwan haramu ne. An ga koma ga addini babban haramu ne a ce a koya wa yaro da bai san komai ba ilimin jima'i wai don ce ana rigakafi ba shi rigakafi. Wannan abubuwan daga turan yamma ne ake. Dama alhali ce mutum in ya kai lokacin balaga ya san ce matsayinsa a ce matsayin namiji ko namiji. Don da haka ba ma goyon baya matsayinmu na malamai a yi wannan domin ana kara kudaita matasanmu ko ƴaƴanmu da ba su san wasu dabi'u irin na tuwon yamma ko kuwa irin na shedanci da tun ba su kai ko ina ba ba mu goye baya ba. A bar mu cikin tarbiyyarmu ko son addininmu cikin al'adunmu amma ba cusa mutum ra'ayi ba domin kada yake zo da kurkuta.
Sunana Imam Dr. Muhammad Nurain Ashifa, kuma shugaba na wannan cibiya na da kyakkyawan fahimta tsakanin mabambantan addinai a Najeriya. Babu shakka wannan al'amari da yake faruwa wani musiba ne akan fitinnan musiban da muke ciki. Musiba ne akan ibtila'in da muke ciki a wannan ƙasa yanzu, wanda yake tarbiyya da gurɓacewar tarbiyya ta kai inda ta kai, wanda ke uba bai da iko akan ɗansa, uwa ba ta da iko akan ƴarta, saboda shigowar waɗansu abubuwa da ake ta magana ana kuka akan yanan gizo da abubuwan da yake faruwa yanan gizo ga yaron da yake da daman ya samu rike waya. Amma kuma a ƙasa fitina kuma sai dawo gashi an biya ra gida. Tarbiyya a makarantu ƙasa da sakandare, ƙasa da jami'a ana bin su ana ko ana ce wai akwai da wannan ilimi na jima'i. Wannan tafarki ne na gurɓata al'umma da kuma rusa al'ummarmu. Yanzu ga ayyamu nan sun fi ƙarfin mu. To abin da ya rage mana shine tarbiyya kunya alkunya da muke son yara su rike muna gina su akai da tsoron zina da fasadi da fasikanci da abubuwan sakamakon da yake biyowa baya akan wannan fasadi. To wannan wallahi mai hatara, sakamakon su ba alheri bane ga dukkan mu gabaki da
mutunta addinai da al'adun mutanen kowace ƙasa muhimmi ne, saboda haka wajibi ne a kare martabar kowa da kowa. Sani Sha'ib Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malfashi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu ga Hawwa da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin ƙai a Gaza, ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin ƙai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Wani babban bankin ƙasar Turkiya, Ziraat Katlim, ya buɗe reshi a Mogadishu, inda ya zama banki na farko daga wata ƙasa da ya buɗe reshi a Somalia tun sama da rabin ƙarni. A jiya Lahadi ne aka gudanar da ƙware-ƙwaren bikin buɗe bankin a birnin Mogadishu, abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi. Gwamnan babban bankin Somalia, Abdulrahman Muhammad Abdullah, ya shaida wa muryar Amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru 50 cir da wani banki daga ƙetare ya zo ƙasar. A yau Litinin ne minista harkokin wajen Indiya ya ce kasar shi za ta yi dukkan mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su 8 da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar Qatar bisa zargin yi ma kasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanya Jakshirka ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar Indiya da ke tsare, ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai na Indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum 8 ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taɓa jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. A yau Litinin ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka warwatse a cikin gida a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9 sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankali, rikici tsakanin 'yan tawayen Movimento do 23 Mars wato M23 a taƙaice da tsagera da ke biyayya ga gwamnatin ƙasar ta Demokuraɗiyyar Congo ya yi tsanani a yankin gabashin Kivu ta arewa tun a farkon watan Oktoba, musamman ta yankin arewacin babban birnin ƙasar Goma.
Tumasu saurare, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu ta wannan daren Kila Williams, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.